Har zuwa karfe 2 na ranar yau Litinin babu tabbaci game da abubuwan da suka faru da shugaban kasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore wanne rahotannin sanyin safiya suka ayyana cewa sojoji na tsare da shi a wani barikin sojan birnin Wagadugu a wani abin da ke kama da juyin mulki lamarin da tuni ya fara dauka hankulan masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Abdulrahman Alkasim.
President Roch Kabore yana daya daga cikin shugabanni wanda zaben su yake kowane zabe cancanta ko inganci tunda ha shugabannin adawan ma sun halarci rantsar da shi saboda amincewa da suke sun sha kai a demokradiyyance. Bayan abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabas ta kasar matsala ta ta'addanci a ce kuma su sojoji sun dauki makamai sun yi halbe-halbe sun yi yunkurin juyin mulki wani abu ne wanda ya saba ma abubuwan da al'ummar Burkina Faso suka so tunda sun so a jagorance su demokradiya wannan shi yasa ma suka kori Blaise Compaoré saboda wanda suke ganin kamar ba demokradiya ke dauke da shi ba wannan kuma wani abu ne wanda ba zai aiwa ma Afirka ta yamma ba da mai ido.
Wasu majiyoyi a Burkina Faso sun yi nuni da cewa akwai alamar rarrabuwar kawuna a tsakanin dakarun kasar. Mafari ake fuskantar jan kafa wajen sanar da jama'a abin da ke faruwa a zahiri tun bayan tarzoma da ta sake barkewa a wasu barkokin soja a cikin daren jiya Lahadi wayewar yau Litinin. Shugaban wata kungiyar kare demokradiya a nan Niger Inusa Sauna na mai kalubalantar wannan al'amari da ke nuna alamun yunkurin shimfiɗa mulkin kama karya a kasashen yammacin Afirka.
Muna tirda Allah wadda ya da irin wanga irin buri da sojawa suke yi a kasar Burkina Faso. Yau kasashen mu ta yammacin Afirka ana so ne a maida mu kamar zamanin mulkin kama karya. An yi juyin mulki Mali, an yi juyin mulki Gine, yanzu gashi nan ana so a yi ta Burkina Faso. Kuma kowane lokaci hujjojin da ake sawa sai a kawo zancen ko rikicin siyasa ko matsalar tsaro to wake yaki soje to in soje ya bar hilin daga ya dauki miliki ya koma siyasa ina ne za a samu ci gaba duk yanda milikin horahula ta zama yahi zama alheri ga talaka akan milikin soje kuma duk tarihin duniya ba a ga inda kasa ta ci gaba ba cikin zamanin mulkin soje kenan mutane su yi hatara.
Kawo lokacin aiko da wannan rahoto bayanai daga birnin Wagadugu na cewa sojoji sun girke tankokin yaki a mashigar gidan radio da television mallakar gwamnatin Burkina Faso wato RTB yayin da suke ci gaba da watsa shirye-shirye kamar yadda suka saba a wani lokacin da jama'a ta shiga cikin halin rudani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.